musamman ga matsalar fannin likita wadda take tamar duka al'umma, a yi amilu ran bunƙasa harkar kiwon lafiya kan jama'a, kuma ga militantin mu kusan ana zancen cigaba kullum, ana ganin kamar muna baya. Shi ne muka ce ga bisa fannin likita matsayin mu na manyan likitoci kungiyar mu, muna iya yin abu da yawa wanda yake iya sawa a huda mu daga cikin wannan ƙasashe wanda kullum ake cewa babu cigaba. Ba da wasu shawarwari wanda zamu ba gwamnati, wanda in insha Allah in dai aka aiki da su za a samu a cigaba. Matsaloli in ka diba gidan likitoci babu likitoci isassu, babu akompanyaman, kuma kamar in ka riba yanzu ma'aikatan ƙasan jiya sun gina gidan manyan likitoci kamar a nan garin Maradi da Yamai da Zariruwa da muka samu ma ana nan ana yi, suna so a kawo likitoci ƙwararru da za su yi aiki da su. Kuma likitoci ƙwararru nan ba su isa ba har yanzu a ƙasar nan, shi ne muke cewa kuma a tura mutane su yi karatu, a sa su kondishon na su yi karatu saboda su zo su ma ƴan uwansu ƴan Nijar aiki da yana daga cikin matsaloli wanda za mu tattauna kuma insha Allah mu shawara a cikin su.
Dr. Idi Ilyasu mai nasara, ministan kiwon lafiya na jamhuriyar ta Nijar, ya samu wakilci a bikin bude wannan taron, sai dai likitocin da ke halartar taron sun koka da rashin samun kayayyakin aiki a cikin asibitocinsu, kamar yanda za ku ji daga bakin Dr. Zahra Ali Mahmuda wadda ta fito daga jihar Talabeji.
Halin aiki dai kowa ya san Nijeriya likitoci suke ciki, akwai aiki gaba na harkar likita. Na rashin lafiya ai wanga kwanakin kun ga cikin damana, wanga ciwo malaria suke damu mutane nan kadan, an sanyi ya shigo yara majina yake damu su, kun san kuma ko gwamnati yace ai kaza ai kaza, in wanda suke aikin ba sai a tattauna da su abun ba zai yi ba. Kaya aiki gaskiya da dama dama, amma ba mu ce akwai babu isasshe da zai ishe mu yi aikin mu. Muna so gwamnati ya kawo muna kaya aiki. Kun ga kwanakin ga an dauko likitoci, doktorori an kai can kananan likitoci, amma ba kayan aiki, wannan babban matsala ne. To muna bukatar kayan aikin nan.
Wannan taron na Maradi na kungiyar ƙwararrun malaman asibiti na jamhuriyar Nijar Sanfamed ke share fage ga ɗaukar sabuwar niyya na membobin kungiyar don ƙara kawo nasu ƙoƙari wajen kyautata ayyukan kiwon lafiya a ƙasar. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Thank you.